mu abinda muka gada yau shekara 27 ta huce tunda aka aje demokrasiya a kowane lokaci aka yi niyyar zabe sulhu ne ɗan partin kasar Niger suke yi amma wannan kundin zabe ba ya da niyyar sulhu kuma ya kumshi wasu matakai wanda za su kawo mana matsala mai yawa kuma mu mun tabbata kwanciyar hankali cikin kowace ƙasa tana dangane ga yardar da mutane suka yi game da zaben da ake idan babu yarda ga al'umma da zaben da aka yi babu wata ƙasa da kaga ta samu kwanciyar hankali shi yasa muka ce kafin a kai ga wannan kwatar da muke mu sa sulhu tsakaninmu mu diba wannan kundi a samu kundin da kowa ya rada shi kuma mu kama hanya ta bunƙasa ga demokrasiya zance na duk shi ne kamar yadda ni jiya na gaya ma shugaban gwamnatin ƙasar Nijar mu ministoci mu mun aje murabus sun je mu guda biyu wannan da kasan cikin gwamnati kuma partin mu daga rana ta jiya mu huta daga masu goya ma gwamnati baya
to amma suna da goyon bayan dukkan shugabannin
jam'iyya a halin mu na majalisa partin mu yau sun zo kuma suna nan zanne kuma su suka karanta wannan wasiƙa kamar abinda mutane kamata su babu abinda za mu yi a dagangan ko a cikin wargi tunda siyasa ba wargi bane kuma jagoranci babban nauyi ne da al'umma ta baka kuma da ka ɗauka gaban Allah ni ba zan sa wargi cikin aikin da nake ba kun ba zan sa wani izgili cikin wannan aikin ba abinda na gai abinda farcin mai gai duka Nijar ta san gaskiya ne wasu suna jin tsoro wasu suna tuna cikinsu wasu suna diba aljihunsu mu kuma muka ce Allah kawai muke diba tunda Allah shi ke ba da iko kuma shi ne shugaba shi ne ya sa inda zai da Nijar tunda Allah muke ma muka ce za mu gayin gaskiya ko dan tarihi wallahi ko a canza wannan kundi ko a bar wannan kundi in dai ba a gyara shi ba Nijar za a samu matsala game da zaɓe wanda ba a taɓa samu ba kenan wannan shi ne ba musu kuma shi ne muka gayi kenan wanga abin da muke shekara guda duk ka ɗauki MPN ya ce maka shekara guda muna cewa mun kiya da wannan kuma
tsohon ministan harkokin wajen kasar Nijar bugo da ƙari shugabancin ɗiyar MPN kishin ƙasa Alhashi Ibrahim Yakuba kenan da ke bayani a dangane da dalilan su na ficewa daga ƙawancen MRN na jam'iyyun da ke mulkin Nijar wani kakakin PND Sarayya Alhashi Aswan Muhammadu da na tuntuɓa ya ce ba zai ce komai ba a halin yanzu sai dai a jira abin da kwamitin kolin jam'iyyar zai faɗa a nan gaba akan wannan sabuwar wadakala. Sule Muni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.